أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دك يابو دغوديا دجنجيناوا سنتبت مع الله سبحانه وتعالى دي بامو داما موكا داو ا وانا شيري مي البركه نا دوله العثمانيه ان موكي كراتي لتافين تزيين الورقات يا غباتا اكرارتو درسينا اوكو دي غباتا ديكي وانا شيري درسينا هدو كيوا mun kai karshen bayani game da abun da ya shafi takaitaccen tarihi game wallafin wannan littafi na tazyinul warakat, wanda na dan dubo wannan bayanin kamar da ya gabata cewa daga cikin project dina ko in ce risala ta da ni gabatar a jami'ar Bakhturiba a lokacin da nake gabatar da PhD dina, kuma da yake nayi aiki ne karkashin wannan littafi mai albarka na tazyinul warakat. Kuma mun kai karshen sa a wancan darasin da ya riga ya gabata, mun kai karshe wannan bayani game da abin da ya shafi rayuwar Sheikh Abdullahi Nufudi rahimahullah, mawallafi wannan littafi na Tazyinul Warakat. Yau kai tsaye za mu shiga a wannan littafin nasa, wato Tazyinul Warakat insha Allahu ta'ala. A farko dai mujaddadi, ko kuma mu ce shakiki mujaddadi, Sheikh Abdullahi Nufudi yana cewa bismillahir rahmanir rahim, da suna Allah mai rahama mai jinkai. Magabata idan za su fara rubutu sukan fara da bismillahir rahmanir rahim, saboda hadisan da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da aka fara ba da basmala ba, to lalle wannan abun yana da katsatsar albarka, bai da cikakkar albarka. To shi yasa sukan albarkatu da wannan, sai su sanya ma littafin su albarka su fara da bismillahir rahmanir rahim, wanda ke dauke da sunan Allah da kuma neman Allah subhanahu wataala ya baka nasara domin da sunansa ka fara. Ka cewa bismillahir rahmanir rahim yana nufin na fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai, ko kuma zan fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai, wanda wa'inna ar-rahman da ar-rahim sifofi ne na Allah subhanahu wataala, sunaye ne na Allah mai girma da daukaka, wa'inda suka kumshi rahama, wanda suka kumshi ma'anar rahama. Allah mai rahama ne duniya, Allah mai rahama ne alahira, wanda sifofi ne na Allah, wanda sunaye ne na Allah, wanda ya tabbata Allah mai girma da daukaka ke siffanta kansa da su. Wannan bismillahir rahmanir rahim malamai sun ce aya ce ta alqur'ani wadda ta sauko a cikin alqur'ani. Wasu na ganin cewa ba aya ce ta alqur'ani ne ba, ana dai farawa da ita ne saboda neman albarka, amma dai ba aya ce ba. Amma magana mafi kyau cewa a ita ma aya ce saukar da ita aka yi, kamar yadda aka saukar da sauran ayoyin da ke cikin alqur'ani mai girma. Shi yasa ma wasu suka sanya ta cewa ita ce aya ta farko a cikin suratul fatiha, bismillahir rahmanir rahim aya ta farko, alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu, har zuwa karshe dai aya bakwai da ke cikin suratul fatiha. Wannan shine magana mafi kyau daga cikin maganganun malamai, kamar yadda wasu kuma suka ce ai ga ta man kuma ta zo a cikin suratul naml, wa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. To kaga dai a takaice bismillahir rahmanir rahim wata aya ce mai zaman kanta wanda ke cikin alqur'ani mai girma, ko kuma a'a wata aya ce ko rabin aya ce a cikin alqur'ani mai girma. Kenan dai ya tabbata dai qur'ani ne bismillahir rahmanir rahim. Maliki sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Sheikh Abdullahi Nufudi yake cewa tsira da aminci Allah su tabbata kan shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da shi da sahabbansa, kuma wa sallama tasliman, ya amintar da su amintarwa. Wannan kaga Sheikh Abdullahi Nufudi ya wa fiyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati, haka kuma yawa ƴan gidansa Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Abbas, Ali Hamza suni alihi, haka kuma yawa sahabbansa, wanda malamai ke cewa sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mallaqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata ala alislam wa in takhallalat ar-ridda, wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma ya mutu yana musulmi, koda ko yayi ridda daga baya sake dawowa musulmi ya rasu, to za a ce masa sahabi yadda wata magana daga cikin maganganun malamai tattafi, wasu kuma na ganin cewa idan ya ridda to duka aikin sa ya roshe, saboda katun ya roshe, kaga babu wata kasancewar sa sahabi sai idan bayan ya riddan ya sake dawowa musulunci, ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan dan periods, sannan ya mutu yana mai musul, yana musulmi, to wannan za a ce masa sahabi. Amma idan dai ya gamu da manzo Allah yana musulmi, daga baya kuma sai ya riddan shi, daga baya kuma sai Allah ya kebo shi ya sake dawowa, ko da dawo bai sake gamuwa da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama har manzo Allah ya bar duniya, to wannan ko da ya sake dawowa yanzu yan musulmin, to ba a ce masa musulmi, ba a ce masa sahabi, manzo Allah yana nan dai matsayin sa na musulmi. To wannan dai sabani ne na malamai, amma dai a takaice dai abinda ke Sheikh Abdullah bin Hodiyo yanzu ya wa sabon manzo Allah salati, kamar yadda wa manzo Allah salati ya wa yan alayi wato yan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati, kuma yake wa sallama tasliman, ya amintar da su amintarwa. Wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ke nuna muna mujaddadi da shi da dalibansa da yan uwansa wa'inda suka yi kokarin kafa wannan daula ta musulunci a wannan garbul ifriqi cewa ahli sunna ne, domin aqida ce ta ahli sunna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati, aqida ce ta ahli sunna wa kyan gidan manzo Allah salati tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aqida ce ta ahli sunna wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, domin su ahli sunna suna girmama manzo Allah, suna girmama kyan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su ahli ali, ahli aqil, ahli abbas da sauransu, haka kuma suka aqida ahli sunna ne girmama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yarda da sahabban manzo Allah gabaɗaya. Wannan ita ce aqida ahli sunna, ita ce aqida mujaddidi, ita ce aqida Sheikh Abdullah bin Fodio, ita ce aqidar Amirul Mu'minin Sarkin Musulmi Muhammad Bello, shine aqida su Fardauna, shine aqida dukkan wa'anda suka kafa muna wannan daula ta musulunci a wannan yankin. Saboda wannan ita ce aqida ahli sunna wal jamaa, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara raya mu akan wannan sunna, kuma ya dauki rayuwar mu muna akan wannan tafarki. Sheikh Abdullah bin Fodio ya ci gaba da cewa alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah, Allah mai girma da daukaka wato abun yabo ne a sama, Allah mai girma da daukaka abun yabo ne a ƙasa. Shi yasa Abdullah dan Fodio ya fara da yaba masa cewa alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ba wani wanda ke son a yaba masa kamar Allah. Dalilin da yasa ma har Allah yana son a yaba masa, hatta kai ga shi ma kansa yana yaba ma kansa da kansa, saboda mi, saboda Allah yana son a yaba masa, Allah yana son ka kambama shi, ka girmama shi, to tunda Allah yana son haka shi yasa ma shi da kansa ya yaba ma kansa, yace alhamdulillahi rabbil alamin, yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, da sauran gurara da Allah da kansa cikin littafin sa mai girma yake yaba ma kansa da kansa. Hadisi yake ba wani wanda ke son a yaba mai kamar yadda Allah yana son a yaba masa subhanahu wa ta'ala, shi yasa ya yaba ma kansa, ba wani wanda ya kai Allah kishi. In ya hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda Allah yana da kishi, shi yasa ya haramta alfasha wanda ta bayyana da wanda ta buya, duk Allah ya haramta saboda kishin sa. Allah mai kishi ne, Allah mai son a yaba masa. Abdullahi Gombe ya fara da alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka, yake ahalil hamdi, wanda ya dace da a yaba ma, dama shi Allah shine wanda ya cancanta a yaba masa, wanda duk aka yaba ma ya cancanta yaba mai, wasu daga cikin su sun cancanta yaba musu, amma ba irin cancanta irin ta Allah ba, cancanta ta hakika ta yabo, to shine Allah wanda yayi sama, yayi kasa, yayi ka, yayi ni, yayi ma lumfashi, ya baka abin da kake ci, ya baka abin da kake sha, ya baka lafiya, ya raya ka, shi zai dauke rayuwarka, shi zai saka aljanna idan ka aike aljanna, ko ya saka wuta idan ka aikin wuta, wannan shi cancanta yaba ma fiye da dukkan wanda za a yaba ma. Haka yake wassana'i da kuma yabo, akwai bambanci da alhamdu da kuma assana, malamai suna kawo bambancin su domin kalmomin ne waɗanda suke kama da juna, da alhamdu, da almadahu, da assana'u, da ashukur, kalmomi ne kusan guda hudu wanda suka yi kama da juna, wani lokaci sukan bayar da ma'ana ɗaya, wani lokaci kuma sukan sha bamban a wajen bayani, wani lokaci idan aka hada su za a nemo musu bayani a bambanta su, wani lokaci idan aka ambaci ɗaya to takan iya wakiltan sauran duka. Wannan ne dukkanin su suna nuni yabo, akwai wanda yake daukar yabon abun da ke da rai da abun da baya da rai, da al-mukhtar da wanda ba al-mukhtaru ba, shine watun alhamdu, yana iya daukar su, kana iya cewa ina gode ma bawa Allah saboda ya taimaka mun, kana cewa ina yaba ma bawan Allah saboda ya taimaka min, ka yi cewa ina yaba ma wannan waya saboda ta mi abun kuri, ina yaba ma wannan mota saboda ta kirta mu, ina yaba ma wannan computer, ina yaba ma wannan microphone, ina yaba ma wannan gida, dukkan wayannan abubuwa ba muktarai ne ba, amma kana yaba musu. To kaga wannan alhamdulillah almadahu suna ishigo a wajen su, amma abun da ya shafi ashukur shi kuma ya kibanta ga abun da yana da hankali yayi ma abun kuri. Baka cewa ina gode ma ashukur, kai umfani da kalmar ashukur ga waya ko ga computer, wayannan duba muktarai ne ba, amma abun da ya shafi mai rai wanda zai yi ma abun kuri kamar dan adam, to wannan shine ake wa ashukur. To Allah ya hada wayannan duka, Allah mai girma da daukaka ana yi masa alhamdu, Allah mai girma da daukaka ana yi masa assana, ana yi masa almadahu, ana yi masa ashukur, dukkan Allah ya hada wayannan. Shi yasa ake cewa dukkan yabo, dukkan godiya da yabo sun tabbatar ma Allah, duka sun hada, Allah ya hada su. Ya Allah ka kara mana imani da kai. Sai Abdullahi Gombe ya cika da cewa zil azamati wal kibriyai was sana'i, kuma shi Allah wanda muke yaba ma, wanda muke jinjinawa, shine wanda ke da al azama, girma, girma na ma'anawi da girma na alhissi, girma Allah shi kadai ke da girma, duk wani mai girma to Allah ne ya dan masa wannan girman, don dama girma na Allah ne. Wal kibriya da al kibriya, al kibriya shine wanda girman da ake ce ma mai alaka da girman kai, wanda wannan Allah kadai yake siffanta da wannan, wanda duk ya dauki wannan rigar, rigar girman kai wanda ba Allah ba, to kaga shi kuma annabi Allah ya faɗa muna kamar yadda hadisul qudusi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al kibriya uridadi, wato girma irin na girman kai riga ta ce, faman naza'ani fihi qasamtuhu, wanda ya jayayya da ni yace shi ma zai dauko wannan rigar ya sa ma kansa, ki ne dauko rigar girman kai ya sa ma kansa, zan kalle masa tsararsa, zan karya shi saboda mi, saboda yana jayayya da ni sifa ta ce. To kuma sai wani zai ce zai sata, shi yasa girman kai baya da amfani ga dukkan dan adam, duk mutumin da yace zai girman kai Allah zai karya shi, sawa'un malami ne, sawa'un shugabani, sawa'un alhaji ne mai kudi, sawa'un talakka ne, kowane ne Allah yake zai girman kai, Allah mai girma da daukaka zai karya shi. Shi yasa hadisi ma ya tabbata cewa duk mutumin da ke da girman kai ko da kwatankwaci azzarra ne ba zai shiga aljanna ba, inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma cikin wa'inda mutanen da Allah zai konawa a ran tashin kiyama akwai malikun kazzabun, sarki mai yawan karya, wato wanda ke wa al'ummarsa karya, makaryacin shugaba wanda ke wa al'ummarsa alkawalin karya, wanda ke musu karya, baya yi yace yana yi, bai yi ba yace yayi, wannan makaricin shugaba ne wanda Allah mai girma da daukaka yake ran, yake jewa ran tashin kiyama, sai ya sa shi wuta, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin wayannan wayanda Allah zai kwaba a wuta, zai kada a wuta a ran tashin kiyama, kamar yadda wannan hadisul qudusi yake cewa shine akwai watun faqirun mutakabbirun ko a'ilul mutakabbirun, talakka talak talak, amma kuma gashi da girman kai, to wayannan shi ma Allah zai sa shi cikin wuta. To kaga da girman kai dukkan inda ya fito zaka same shi baye da kyau, maimuni ne kure da gaske. To sai kace amma wannan sifar ta girman da daukakar ya tabbatar ma Allah mai girma da daukaka, wassana haske ya tabbatar ma Allah, wannan assana ba wancan assana ba, wancan assana mai sa'un shiriki nuni yabo, wannan assana mai sinu yana nufin haske da daukaka, shi yake nufi da assana. To wannan dukka na Allah ne mai girma da daukaka, sifofi ne na Allah, daukaka ce ga Allah mai girma da daukaka. Sai malam ya ci gaba da cewa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mahmud fil ardi was sama'i wa ala alihi wa sahbihi al-kurama, tsira da aminci Allah su tabbata kan shugaban mu Muhammad, al-mahmud fil ardi, wanda abun yabo ne a sama, was sama haka abun yabo ne a ƙasa, wa ala alihi da alayensa, wa sahbihi da sahabansa, al-kurama masu karamci da girma. Kun ga a Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo a dukkan wayannan gurare yana gabatar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda muhimmancin salati ga manzo Allah da kuma girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen salati. Kaga tun farko yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin, nan ma kuma ya kara yake wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-mahmud fil ardi was sama, wanda kuma kun ga yayi amfani da wannan kalmar da ake ce masa sayyidina, wanda ke da jayayya ga malamai a wajen umfani da kalimar sayyidina in zaka wa manzo Allah salati zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko ku zaka ce kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa karshen din salatin da zaka yi malamai da sabani game da wannan cewa su cewa ba a cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saboda kasancewar dukkan ruwayoyin da aka ruwaito ne koyar da salati daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai amfani da wannan kalimar ba tare da kasancewar dukkan musulman duniya su da cewa manzo Allah shine sayyiduna shine shugabanmu don manzo Allah ya faɗa ana sayyidu waladi adam wala fakhra annabi ya faɗa cewa ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya kuma ba alfari ne ba kuma wannan haka take hakika manzo Allah shine shugaban dukkan ƴaƴan adam ba ƴaƴan adam ba duk halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su to aman a wajen yin salati za a amfani da wannan kalimar ko ba za a amfani da ita ba wasu malamai suka ce ba amfani da ita saboda manzo Allah bai ce ai hakan ba kuma shi manzo Allah shine aka turo da addini kuma shine zai koyar da yadda ake kuma ga yadda ya koyar yake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa karshe bai amfani da Allahumma salli ala sayyidina ba haka sayyidina Abubakar shi ma bai amfani da wannan ba haka su ma sahabbai ba su amfani da wannan ba to shi yasa suka ce ba a cewa sayyidina sai dai ce Allahumma salli ala Muhammadin suka ce ai wato dukkan ibada tawqifiyya ne yanzu kamar idan mutum zai kabbara sallah yazo yace Allahu akbar ya kabbara harama kenan abinda wannan kalmar ke nufi Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma yace to kaga wannan ibada ce wanda aka shar'anta ma duk mai sallah idan zai kabbara fi ya wannan to amma yanzu sai ka zo maimakon kace Allahu akbar sai kace Allahu a'zam ko ar-rahman a'zam dukkan su sunayen na Allah ma'anar Allahu a'zam Allah mai girma mana Allahu akbar Allah mai girma mai aman ma'ana ar-rahman a'zam Allah mai girma to dukka kaga ma'ana su guda to amma baya halatta a wajen sallah ka zo kace Allahu a'zam ko kace ar-rahman a'zam dukkan su ma'anar su ɗaya ne kuma ma'ana ce mai kyau to ba ka amfani da shi saboda me saboda ba haka annabi ya koyar ba yadda annabin ya koyar dole hakan zaka yi to shine suka ce shi ma salati ai haka ne yadda manzon Allah ya koyar to haka zaka yi yan wannan yadda annabi tunnabi ce Allahumma salli ala sayyidina ba to karka fadi haka tunna kuma sahabbai basu fadi haka ba to karka fada ka tsaya nan inda annabi ya tsaya wasu suna da wannan fahimtar wallahu ta'ala alam amma dai kun gani a Sheikh Abdullah bin Fudi rahimahullah nan yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuna muna karramawa da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda shi masoyin manzo Allah ne abun kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma sai yace al mahmud fil ard wa sama shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muke wa salati inji Abdullahi dan gundu yake cewa shine fa abun yabo a sama kuma shine abun yabo a kasa sama abun yabo ne sallallahu alaihi wa sallama mala'ikun sama suna girmama shi mala'ikun sama suna karrama shi suna masa salati suna yaba masa wayannan mala'ikun da ke can sama da sauran annabawa ma da a can sama wanda Allah ya dage kai su a can suna zaune a can suna karrama shi ko lokacin da Isra'iya ga yamuna irin yadda ya samu karbuwa ya samu tarbo na kwari daga annabi Adamu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duka ya ga yamuna irin yadda suka karrama shi suka girmama shi a can kamar yadda ya samu karbuwa da karramawa ta mala'iku sallallahu alaihi wa sallam to kaga dai manzo Allah abun yabo ne a sama haka a kasa ma abun yabo ne mu bayin Allah wayanda ke rayuwa a wannan doron kasa na duniyar nan muna girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin mu na musulmai ba ma wannan ba hadda itatuwa suna girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada masabbansa cewa a cikin garin Madina a nan cikin bayan Madina in ya fito yace ya san da akwai wani kututuru duk lokacin da yazo to sai wannan kututuru ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kututurun da manzo Allah yake aza hannunsa a sama lokacin da yana huduba kamin a yi masa minbari lokacin da aka yi masa minbari sai manzo Allah sai ya hau saman minbarin sa yana huduba ya bar wannan kututurun sai ya ji ga kututurun yana kuka sahabban da suka zo masallacin duka sun ji kukan wannan kututurun irin yadda mutum ke kuka irin kuka na ziza yadda doki ke kuka sai da suka ji wannan kukan sai ga manzo Allah yana saman minbar ya ji kukan wannan kututurun ya sauko ya daha wannan kututurun kamar yadda kake lallashin karmi yaro yana kuka sai aka ji kututurun ya ruma kututurun ya daina kuka wannan yana nuna mana har da itatuwa har da dabobi dabobi da dama sun girmama manzo Allah a tarihin cikin mu'jizojinsa muna ganin yadda dabobi ke girmama sa kamar kurciya kamar raƙumi akwai raƙumin da hinjirema mutanensa sai suka zo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama wannan raƙumin ya riga ya hinjire ya busance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani wannan raƙumi ya tasa masa raƙumi na gani manzo Allah ne sai ya zo ya durƙusa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shafe shi sai ya kwada ma manzo Allah complaint din sa ga mutanensa manzo Allah kuma ya ga mutane irin matsalar da yake fuskanta ga wayennan mu'min da suka mallaki wannan raqabin to wannan duk yana nuna mana raquma suna gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karshe har sai da sabai suka ce ya manzo Allah ga raqumi yazo ya gurfana ya gaishe ka mu muka fi dacewa mu gurfana mu gaishe ka kasancewar ka kai annabi Allah ne kasancewar ga raqumin da baya da hankali yazo ya dukusa ya gaishe ka mu ya kamata mu zo mu rinka dukusa muna gaishe ka annabi ce a wannan Allah bai ba ku dama ba domin durkusawa a gaida wani Allah ya haramta Allah kada yake wa irin wannan gaisuwar saboda ka baya halatta ku zo ku yi wannan hadisi yana nan saboda ka a takaice dabbobi suna girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai raqumin Jabir wanda baya tafiya har Jabir ya kawo karansa ga manzo Allah yana bukata ya sayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kawo shi manzo Allah ya haushi yayi su kowa da shi daga wannan ranar raqumin sai ya zama ya fi sauran raqumman gudu ya fi su saurin tafiya duka dai wannan dabbobi suna girmama manzo Allah kamar yadda mu ayya adam muke girmama shi kamar da sabban sa ke girmama shi to haka kuma dabbobi suna girmama shi kwari na girmama shi itatuwa suna girmama shi abun yabo ne a sama abun yabo ne a ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma Abdullahi dan gundu ya ci gaba da kuma yaba masa ta bangaren kuma salati ga alayensa kamar da yake can farko su ne ɗan gidansa haka yi ga sabban sa sai sifanta su cewa al-kurama masu karamci dukkan karamci ya kare ga sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare ga alu rasulillahi alu baiti rasulillahi to wannan duka Abdullahi Gundu ina karrama su ina yi musu salati rahimahullah yace amma badu bayan wannan salati da kuma yabo ga Allah da salati ga manzo Allah da sahabban sa da alayen sa bayan wannan duka fi yaqulu al-faqir ila Allah ta'ala bawa mabukaci zuwa ga Allah mai girma da daukaka wannan tawadu'i ne na Abdullahi Gundu wanda yake siffanta kansa cewa ce mabukaci ne zuwa ga Allah kuma lalle ne tabbas ba shakka dukkan wani bawan da ke rayuwa a durin duniya da wanda ya rayu da wanda ma zai rayu talakka ne mabukaci ne zuwa ga Allah ta'ala an ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid haka Allah ya fada yace ya ku mutane dukkanin ku talakkawa ne kuke a gaban Allah shi Allah shine mawadaci wanda ke da daukaka a sama shi ke da daukaka a ƙasa Allah mai girma da daukaka saboda ka Abdullahi Gundu ya sifanta kansa cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah haka kuma dukkan ko ne bawa ma mabukaci ne zuwa ga Allah me sunan sa sai wani abu da ake cewa badali shine Abdullahi shi al-faqir din can shine Abdullahi waye Abdullahi Abdullahi ibn Muhammad ibn Uthman at-Turqi wato Abdullahi kuma dan Muhammadu dan Usmanu wanda yake at-Turqi dan kabilar Turqawa wayannan da muka yi bayanin cewa kabila ce ta Fulani wayanda suka taso daga Senegal wanda asalin su daga Larabawa ne da kuma dan wato Rumawa asalin su daga Larabawa da Rumawa ɗaya ne daga cikin kabilar Rumawa sai zama ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ya aure wata daga cikin wayannan kabilun Rumawan to daga nan aka samu Fulani kamar yadda tarihin Usman shi Abdullahi Gundu ya ambata kuma ya riyar da yake akwai tarihi daban-daban na malamai da yake tarihi abu ne wanda ake samun sabani ga malamai a wajen asalin kabila don ko ci kabila in ka bincike ta zaka ga akwai sabani a wajen asalin su to amma dai wannan ita maganar nan ta cewa daga sabi manzo Allah Uquba da kuma asalin su daga wayannan Larabawa Qurayshawa da kuma Rumawa to magana ta fi karfi kamar yadda Abdullahi Gundu yake rinjarwa cikin wannan littafin kamar yadda zamu cin masa da yarda Allah to wannan shine kabilar sa kamar yadda jingina kaga ya ambaci sunan sa ya ambaci sunan baban sa ya ambaci sunan kakan sa ya ambaci kabilar su yace to shine fake fadi wannan magana Abdullahi kenan yake at-Turqiyyu nasaban nasaba sa nasaba ce ta Turqawa al-Hausawiyyu kuma dan kasar Hausa ikliman wanda ke rayuwa a kasar Hausa wa baladan kuma garin sa ma haka kasar Hausa a garin Hausawa kada khadarale yace to wannan bawan Allah da ke wannan magar lalle yazo mini fil qalbi a zuciyata an ajama ba'd al abyati in tattara wasu daga cikin baitutuka na allati nazamtuha wanda ni tsara ni waqi fi madahi shuyuhi a wajen yaba malamai wa marsiyatihim da kuma yi musu marfiya kamar yadda muka faɗa a can shirye-shirye mu da ya gabata cewa abin da ake nufi da marfiya shine yaba ma mutum bayan ya riga ya bar duniya fadin kyawawan ayyukansa da alkhairin sa da masa kyakkyawar fata da kyakkyawar addu'a wannan shine ake nufi da marfiya wanda ake yin sa a waƙe waƙoƙin da yayi baitutukan da yayi kasidun da yayi a wajen yaba ma malamansa, a wajen kuma yaba ma waɗanda suka riga suka rasu, wa shukurin ni'ami, da kuma baitutukan da yayi domin godiya ga ni'imomin da Allah yayi musu, allati an'ama Allahu 'alaiha bina, wanda Allah yayi muna, wanda ni'imar da Allah yayi musu ta shafe nasarar da Allah ke basu akan makiyansu, nasarar da Allah ke basu lokacin da suke dawa mutane na fahimtar su, nasarar da Allah ke basu suna samun bude garuruwa, musulmai suna shigowa cikin addini jama'a jama'a, addinin musulunci yana samun daukaka, wanda take babban nasarar da suka samu, to yakan duk lokacin da yaga an samu ta nasara, to yakan yi kokarin ya shirya wato baitutuka na godiya ga ubangijin sa Allah subhanahu wataala, to wayannan baitutukan ne wasu daga cikin su yake kokarin yake son ya harhada mu kenan, qabla hijratina, nasarar da Allah ya ba mu tun kamin mu hijira, wato hijirar da suka yi suka koma gudu kenan, bayan sun bar kasar gobir, lokacin da sarakunan gobir suka addabe su suka kore su suka koma yankin gudu, to kami wannan hijirar, wa fi waqa'a waqa'at lana fil jihadi, da kuma wato ababen da suka faduru lokacin da muke gudanar da jihadi kenan, yaƙe yaƙen da aka yi, idan aka je wani yaƙi muka samu nasara ko aka samu nasara a kanmu, to sai in zo in yi kasida in rubuta domin ya zama tarihi, in ce mun je yaki a gure kaza ga abin da ya faru a wannan yakin, mun samu nasara ko an samu nasara a kanmu, su wani su yi shahada ko kuma an kashe arna kaza da kaza, wannan duka abin da zai faɗa kenan, babul hijra bahira, shi yasa muka gaya muku cewa wannan littafi littafi ne na tarihi kure da gaske, kuma tarihi ingantaccen tarihi, domin wanda ya je hadin shi ya rubuta da hannunsa, ma tafsiri kuma tare da fassara, ma sayushkilu ala tullab, abunda ake sa ran yakan iya rikitar da dalibai, idan na kawo wani baiti ko ta kasida wanda kira cikin kasidar akwai wato kalimomi masu nauyi, akwai jumloli masu nauyi, akwai sentences wanda ke da wahala ga dalibai, to sai in kokari in fassara domin saukaka ma dalibai su gane abin da ke ciki, domin Abdullahi Gondu shi malamin lugha ne, kurare ne a harshen Larabci, saboda kai kan yi amfani da kalimomi masu nauyi wanda kananan dalibai ire-ire mu ba sa iya ganewa, to sai ya dai muna fassara, wannan shi yasa sai mu gane mu ma, min lughatiha, daga cikin lugogin da ke ciki wannan kasidun da zamu faɗa, wa tabayyana sababi nazmi kulli qasida, kuma kowace kasida da zan kawo ma zan rubuta ma a wannan gurin, to zan yi kokari in gaya maka dalilin da yasa ni rubuta wannan kasidar, dalilin da yasa ni faɗe ta, wa fi zalika bayanu aktsari ahwalina, kuma lalle cikin wannan bayanin da zan yi ma wannan rubutun da zan ma inji Abdullahi Gondu yake cewa akwai bayani ga mafi yawan halayen fiftida'il amri, ga fara wannan al'amari na namu fara al'amarin jihadi, duka abin da ya shafi wannan na jihadi mafi yawan zaka samu cikakken bayani a wannan littafin na wanda zan rubuta ma inji Abdullahi Gondu, kenan zai faɗa ma tun farko farkon farawa al'amarin mu, fara da'awar Sheikh Usman ibn Fodio zuwa lokacin da ya karfe, zuwa gwagwarmayar da ya yi, zuwa nasarar da ya samu, har zuwa lokacin da aka kafa wannan daular, duka zaka ga zaka same su a wannan littafi a rubuce insha Allah, kuma da hannu Abdullahi dan Gondu, wato Abdullahi Gondu, malaikai cewa ilantihaihi, tun farkon al'amarin mu, wato tun farkon da'awa har zuwa kafa daula shine intihaihi, karshen da'awar lokacin da aka kafa daula, liyantafi biha man arada bil itta'adhi bi mawa'idiha, wannan nayi wannan ne rubutun domin a amfana da wannan rubutun, wa zai yi amfani da wannan rubutun, man arada bil itta'adhi, wanda ke man arada ha, wanda ke bukatar wannan rubutun zai amfana, muna bukatar wannan a Sheikh Abdullahi Mufodiyo, Allah ka amfana da mu da shi, bil itta'adhi, ta hanyar wa'aswa, domin akwai wa'azi a ciki, bima wa'izi hadda wa'uzan da ke ciki, Allah ka ba mu ikon wa'aswa da wa'azin da ke ciki, wal ibar bima hasala lana, da kuma kulawa da abun da ke faruwa ya faru gare mu, ai wato abin zai zama ma wa'azi ga mun da ya faru gare mu a wajen wannan da'awar, nasarar da muka samu da rashin nasarar da aka samu a wani gurare, wannan duka zai zama abun izina, domin abin da ake cewa wato gani ga wani ya ishi wani, ababin da ke faru suka faru anan, to zai zama muna wa'azi, kai mai karantawa zai zama ma wa'azi, kaga yadda suka bi suka samu nasara kai ma zaka bi wannan hanyar, idan kaga an ci biyo ta hanya ba ci nasarar ba, yayi ma bayani an ci bi hanya kaza ba ci nasara ba, to kai ma kaga ba zaka bi wannan hanyar ba, to kaga wannan duka zai zama izina a gare mu, saboda kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu karanci wannan littafin kuma mu fahimci abin da ke cikin sa, kuma ya amfana da mu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ku biyo mu a darasin mu na gaba da yarda Allah za mu tsora inda muka aje, wa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.